ne programda yau sai gobe da safe da Allah ya kai mu ku ji mu wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari ne ka gaishe barka haihuwa da shi shi gaji a tsara shirin a fata da mai ɗakin kaya domin samun ƴa mace Allah ra'a marata zai su kuma sa ki ji mutum kan kada sunansa. Yanzu a madadin Kabila Fage da Mijai Ibrahim Ado da suka karanta labarai sai kuma dole barkila da shi haɗa shirin. Grace Alheri Abdu ke muku fata alheri. Assalamu alaikum.
Has come to you from the Voice of America,
Washington.
This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off.